mai baka lokacin ayyau shi bai da kanan nayo magana hanzini saura da wasu sani wasu ma cikin su sun sauni rayuwa a kanan shi so gare ni baran zo ne zan ba kira shi sarki ne komai gare shi dai dai ne ban kita tashi ba mai fitarai a soyayya shine yake cikin ankunya dan wata ran ku zai jinya so bai da magani na miƙe sabuwar hanya zan bi ta ko kasar Kenya zan ya ta so da niya ban ce ku ki shi ba duk wanda yake soyayya baya cikin ta duniya bai san ta inda zai juya dan bai da hasali suka kuka yake sakane inda tuna ba ku shakka me yake saka mu zamba bai kai abun fada ba kan so har ayi zawa bai zo a kanan shi ba akwai kadan magana rayuwa sanan mu fita kai cikin ganin wai wane na da dan halin to me ruwan kama naga ko da na shi dan halin sai dai mu boye dan ganin na zama wane malamin ko kuma wance malamar yo duniya da ka gane ta kowa da nashi dan halin sako na zuciya jiki ya zagaya duka yake maya ka faɗi gaskiya so ba hayaniya ga wata ne na so sai ma ga wata kai ka so